fara gasar Premier League na kasar Ingila. Hukumar kura da kwallon kafan ta duniya FIFA ta fidda jerin sunayen 'yan wasanni guda 20 da suka fi kowa kwazo a gasar ta Premier a bana a wannan lokaci, yayin da suka fitar da ɗan wasan gaba na Manchester United Zlatan Ibrahimovic a mataki na farko, inda yake da maki 90, yayin da David De Gea mai tsaron gida na Manchester United yake mataki na biyu. Shi kuwa Ozil yana mataki na uku ne daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Thiago Courtois ɗan Chelsea yana mataki na hudu, yayin da Sergio Aguero yake mataki na biyar daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Peter Cech daga Arsenal yana mataki na shida. A cikin jerin sunayen akwai Eden Hazard na Chelsea, inda yake mataki na bakwai. Akwai Kevin De Bruyne yana Manchester City, inda yake mataki na takwas. Paul Pogba kuwa na Manchester United yana mataki na tara, yayin da Hugo Lloris ɗan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham yake mataki na goma. Alex Sanchez kuwa na Arsenal yana mataki na 11 ne. David De Silva na Manchester City yana mataki na 12, yayin da Santi Cazorla yake mataki na 13 daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Cesc Fabregas na Chelsea yana mataki na 14, Kompany yana mataki na 15 daga kungiyar kwallon kafa ta Man City. Sauran sunayen sun hada da Demetrius Payet na West Ham, wanda yake mataki na 16, Koscielny na Arsenal yana mataki na 17, yayin da Diego Costa yake mataki na 18, William kuwa daga Chelsea yana mataki na 19. Na ƙarshe shi ne Coutinho, wanda ya fito daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a mataki na 20 da maki 85. Huta lafiya.